A jihar Enugu, Najeriya, hukumomi sun musanta rade radin cewa an kori Fulani makiyaya daga garin Nenwe da ke karamar hukumar Aninri na jihar, inda kuma hukumomin suka yi ittifakin cewa wannan mummunan sharri ne daga ƴanta da zaune tsaye. Da yake jawabi lokacin da gwamnan jihar Honorable Ifani Ugwani da manyan jami'an tsaro suka kai ziyarar tabbatar da gaskiyar lamarin jiya Litinin, sarkin abada da ke garin Nenwe, Igwe Francis Imo, ya nesanta al'ummar sa daga wannan zargin.
I want to assure you all that nobody is driving the Fulani community out of Abara Nenwe.
Yace ina so in tabbatarwa dukkaninku cewa ba wanda ke korar al'ummar Fulani daga masarautar Abada, kuma ina so in bayyana cewa a tarihin dangantakar mu da al'ummar Fulani ba taba kashe wata saniya ba a wannan masarautar, kuma ba taba raunata wani Fulani ba, kuma muna ci gaba da tabbatar da zaman lafiya kamar yadda gwamna ya umurta. Shi kuwa a nasa jawabin, gwamnan jihar Enugu Honorable Ifani Ugwani ya bayyana makasudin zuwan su garin.
Muna Abada Nenwe, Aniri Local Government Area of Enugu State.
Yace muna Abada Nenwe da ke karamar hukumar Anirin jihar Enugu, tare da manyan jami'an tsaro da kuma wasu masu ruwa da tsaki, don tabbatar da gaskiyar lamari akan batun wani faifan bidiyo da ake ta yadawa a yanar gizo da cewar an kori wasu makiyaya da shanunsu daga wannan garin. Yanzu mun gama sauraron bayanin sarkin garin nan da nasara kan karamar hukumar Aniri da na membobin al'ummar Fulani da kungiyar Miyarki Allah da kuma na 'yan asalin Nenwe, inda suka musanta aukuwar irin wannan lamarin a garin. Daga nan kuma hakan ya tabbatar da bayanin 'yan sanda a kan batun. Saboda haka mun gano cewa wannan faifan bidiyon ba gaskiya ba ne, kuma muna kira ga masu yada labaran ƙarya game da jihar Enugu da su san cewa akwai zaman lafiya a jihar Enugu matuƙa. To ko me binciken 'yan sanda ke cewa akan wannan? Malam Suleiman Balarabe shi ne kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar.
Wato wannan magana ba gaskiya ba ce. Akwai wani community wanda ake kira Abada Nenwe a Aniri Local Government a cikin jihar Enugu. Wato Fulani ne sun baro Kalaba can a cikin jihar Cross River. Za su wuce sama wajen arewa sun suka je ta wannan ɗan community. Kuma community a bakin titi ne, ba ma cikin gonaki ba ne. So kaga mutanen gari da suka gansu sai suka kare iya gonakinsu, su kuma suka wuce. Amma sai aka samu waɗansu mutane masu neman ta da husuma, ka san yanzu wannan abu da ake kira social media ne, maimakon taimakawa ma al'umma da kawo zaman lafiya, mafi yawancinsu sukan kawo ruɗani. Mutum baya wuri sai ya haɗo wannan na wannan gari, ya haɗo abin shekara goma, ya haɗa ya sa shi a lokaci guda a ɗauka kamar yanzu aka yi shi. Sai suka nuna alamar cewa kamar ana korar Fulani daga gari. Amma ka ga ba haka ba ne. Yanzu ka ga tun da abin ya faru da ni da local government chairman da gwamna da duk waɗanda suke masu ɗamara na wannan jiha ne, mun je wannan community, mun yi hira da igwe-igwe, mun yi hira da mutanen gari, mun yi hira da su ainihin Fulani da suke a wannan wuri zaune, duk kana gani sun kareta. Duka waɗanda yake wannan magana ba gaskiya ba ce gaba ɗayanta.
Yayin da kuma Alhaji Gidado Siddiki, shugaban ƙungiyar Miyarti Allah yankin Kudu maso Gabas, ya ce
shi wannan abun da zai faru dai muna cewa Allah wa dare da shi. Wannan ƙasar nan da muke muna tare da mutanen nan, muna zaman lafiya da su, ba wani tashin hankali tsakanin mu da su. Amma wayannan sun je sun ɗauko wani bidiyo suka yi a tashin da maganganu na fatan shi suka tura a duniya a kan ƙarya. Mun san dai mu ba fi ne anan, amma kuma ai mutanen ƙasar sun ɗauke mu ƴan ƙasansu, bai kamata a rinƙa yi mana haka ba. Kiran da nake a mutane su zira sauraron irin wannan abubuwan da ake faɗa. Duk wani mutumin da ya kawo maganan da kaga na kawo su tuna ne, sai ka yi bincike.
Alfonso Sokori Gwe, muryar Amurka daga Enugu, Najeriya.